Ingles Field Town na kasar Ingila ta samu nasarar shiga gasar Premier League ta kasar Ingila tarihin ta bayan kawar kungiyar tun shekara ta 1972 kimanin shekaru 45 kenan. Kungiyar ta samu wannan nasarar ne sakamakon doke ta kwararta ta kungiyar Reading da ta yi a bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan da suka yi na play-off domin neman shiga Premier League daga Championship na kasar ta Ingila. Kungiyoyi uku ne suka samu aurowa ga Premier League daga Championship. Kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United, sai Huddersfield Town da kuma kungiyar kwallon kafa ta Brighton Albion. A wasan da ake bugawa na cin kofin duniya na 'yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda ake fafatawa a kasar Korea ta Kudu a matakin wasan zagaye na 16 wato kihuwa ɗaya, a yau an kara a wasanni guda uku ga kuma yadda wasan ta kaya. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Zambia 'yan kasar shekara 20 sun yi wa jarrod da Germany 'yan kasar shekara 20 da kwallo 3-2. Ingila ma ta doke kasar Costa Rica da kwallo 2-1. Uruguay ta samu nasarar zuwa zagaye na gaba inda ta samu nasara a kan Saudi Arabia da kwallo 1 mai ban haushi. Gobe idan Allah ya kai mu, kungiyar kwallon kafa ta kasar Mexico 'yan kasar shekara 20 za su fafata da kasar Senegal 'yan kasar shekara 20 da misalin karfe 8:30 na safe agogon Najeriya da Niger Cameroon da kasar Chad. A ila yau a goben, kungiyar kwallon kafa ta USA 'yan kasar shekara 20 za su buga da kasar New Zealand na 'yan kasar shekara 20 da misalin karfe 12 na rana. Faransa kuwa za su fafata da Italy 'yan kasar shekara 20 ne su ma da misalin karfe 12 na rana agogon Najeriya da Niger Cameroon da kasar Chad. Idan muka leka bangaren sayar da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger ya kara rattaba hannu a kungiyar ta Arsenal na tsawon shekaru 2 inda zai kammala a shekara ta 2019. Sai dai Arsene Wenger ya nemi kungiyar ta Arsenal ta suyo masa 'yan wasa irin su Carlos Bacca na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan na shekara 30 da kuma Riyad Mahrez na shekara 26 na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da ke buga a kasar Ingila. Sai dan wasan tsakiya na Monaco mai suna Thomas Lemar dan shekara 21. Kungiyar ta Arsenal ta yi alkawarin bayarwa Wenger pound miliyan 100 domin sayan 'yan wasan kafin rufe saye da sayarwa na 'yan wasan a bana. Shi kuwa dan wasan Atletico Madrid Antoine Griezmann na shekara 26 ya shaida wa club dinsa na cewa ba zai zauna a kungiyar ba. Sai dai Manchester United ta sa wa dan wasan pound miliyan 87 domin yiwuwar sayarsa kafin rufe kakar wasa a bana, inda ake ganin an kai wa kashi 60 cikin 100 a saye da sayarwar na Griezmann. Sabuwar kungiyar nan na Huddersfield Town da ke kasar Ingila wanda ta hauro Premier League a bana tana zaurcin dan wasan Crystal Palace mai suna Fraser Campbell dan shekara 29 a tarayyar Nigeria. Kuwa a gasar Premier League na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 22 a wasan tsakiyar mako, a yau za a buga wasanni kamar haka. Kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuarez da su fafata da ABS, yayin da Rivers United ko za su karɓi bakuncin Sunshine Remosta a gida za su fafata da Shooting Star Plateau. United za su fafata da FI Obanasarawa. United za su karɓi bakuncin El Kanemi. Katsina United za su fafata da Kano Pilas da na Gombe. United a gida za su fafata da Niger Tornadoes. Eyin Boko za su fafata da Lobi Stars ne, yayin da Enugu Rangers a gida za su fafata da Mountain of Fire America. Sai Abia Warriors su karɓi bakuncin Akwa United. Huta lafiya.